sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya Binta Sulaimaniya da ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 30 ga watan Janairun 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su Ibrahim ba mu kanin labarai
to Binta wani tashin bom mai matukar karfi ya tarwatsa wani masallaci mai cinkushe da mutane a Pakistan ya halaka masu ibada akalla 25 baya ga waɗanda ya ji raunuka mutane wajen 10 sun mutu a wani jerin hare-haren jirage marasa matuka da aka auna kan wasu kungiyoyi masu ra'ayin Iran a gabashin Syria sannan wasu hare-haren da Russia ta kai a birnin Kherson na kudancin Ukraine sun kashe mutane uku jiya Lahadi baya ga wasu kuma da suka ji raunuka
kanin labaran duniya kenan To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na jihar Kano inda ya bude tashar fitar da kayayyaki ta nesa da teku da kuma sabuwar tashar samar da lantarki mai amfani da albarkatun ruwa da gwamnatin Kano ta gina.
An gina tashar ne saboda ci gaban kasa yadda kaga tashar jirgin ruwa a Lagos tamkas kama an kawo tashar jirgin ruwa a Lagos sai Kano. Ci gaban ai ba ma za ka iya misaltawa ba. Saboda kaga yanzu waɗanda suke so su fidda kayan su zuwa kasashen kasuwanni na waje
za kuma ku ji cewa a Najeriya yayin da ya rage wa'adin kwana biyu a dakatar da amfani da tsofaffin kuɗin da kuɗin naira gwamnati ta ce ta ƙara kwanaki 10 ga 'yan ƙasar saboda su samu damar canja kuɗaɗen nasu muna kuma tafi da shirin ilmi garkuwar ɗan adam wanda Ibrahim Babangida ya shirya zai kuma gabatar za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya
to assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran wani tashin bom mai matukar karfi ya tarwatsa wani masallaci mai cinkushe da mutane a arewa maso yammacin Pakistan a yau ɗan Litini ya halaka masu ibada akalla 25 ya kuma raunata wasu sama da 120 wannan hari wanda aka kai da yamma a yankin tsakiyar Peshawar headquarter lardin Khyber Pakhtunkhwa an ce aikin wani dan kunar bakin waki ne wani babban jami'in tsaro mataimakin commissioner Saifullah Khan ya tabbatar da adadin waɗanda abin ya ratsa da su a wani gidan talabijin na gwamnati yana mai fargabar cewa adadin mace-macen na ma iya karuwa ina nan inda bom din ya tashi ina ganin yadda aikin ceto ke gudana ana ta kawar da baraguzai kuma yanzu nan ma muka zakulo wasu mutane biyu da ransu a cewar Khan mutane wajen 10 sun mutu a wani jerin hare-haren jirage marasa matuka da aka auna kan wasu kungiyoyi masu ra'ayin Iran a gabashin Syria ciki har da uku da suka mutu a yau ɗan Litini a cewar wata kungiya mai bibiyar yaki wani komanda mai ra'ayin Iran na ɗaya daga cikin mutane ukun da suka mutu a hare-haren jirage marasa matukan a yau ɗan Litini a cewar kungiyar ta bibiyar yaki a Syria don kare yancin dan adam mai headquarter a Burtaniya ta kara da cewa sun yi ta gudanar da bincike a wurin da aka kai wani harin kuma da yamma inda har yanzu mutane 7 suka mutu an auna motar daukar kaya na komandan a lokacin da yake kan duba inda aka kai harin na yammacin jiya Lahadi wanda ya wargaza wata tawagar motoci 6 masu firiji waɗanda ke jigilar wasu makaman yakin Iran daga Iraki zuwa Syria babu wata kasar da ta dau alhakin kai harin to amma Isra'ila ta kaddamar da daruruwan hare-haren jiragen sama masu da kuma makamai masu linzami kan mayaka masu samun goyen bayan Iran da ma sojojin gwamnatin Syria inda sojojin Amurka su ma dai ke wasu ayyuka
to nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kama da karshen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko to kamar yadda kuka ji a farkon shirin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na jihar Kano inda ya bude tashar fitar da kayayyaki ta nesa da teku da kuma sabuwar tashar samar da lantarki mai amfani da albarkatun ruwa da gwamnatin Kano ta gina wakilin muryar Amurka dake Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci taron ya kuma aika mana da rahoton
Tun a shekara ta 2003 ne aka fara yunkurin tabbatar da wannan tasha ta fitan kayayyaki ta nesa da teku. Mai suna Dala Island Dry Port, mai faɗin murabba'in hekta 35 tashar ta fitan kayayyakin ta Dala, ta fuskanci kalubale da dama cikin waɗannan shekaru 20 kafin ta wanzu. Alhaji Amar Rabiu shine manajan daraktan tashar.
Abubuwan da ake bukata a yi na ka'ida na mutanen da suke aikin fitowa, ka'idoji kuma na wanda suke kula, tabbatar da abin da aka ce za a shigo da shi, shi aka kawo, abin da za a fitar da shi kuma shi aka fitar, duk an tabbatar an komai. Saboda haka yanzu daga aikin da mai girma shugaban kasa ya yi yau dinnan, shikenan kuma za ku yi ta jemma, za ku ga kaya suna cika ko'ina duk filin gurin nan. Yau za ku gani shi da fili da yawa, hekta 35 ce. In Allah ya yarda nan da shekara biyu sai ya kusan yi mana kaɗan. Za a kawo kaya daga ko'ina a duniya, za kuma iya ka kaya daga ko'ina a duniya. In ya zo Lagos ko Port Harcourt ko Warri ko Safele, inda muke tashashin jirgin ruwa, anan za a ajiye shi na wucin gadi. Da an ajiye shi za a ɗora shi a mota, trailer kenan, ko a ɗora shi a jirgin ƙasa ya kawo shi nan gurin. Ba abin da mai kaya zai tafi yayi a inda aka kai shi a tashar jirgin ruwa, sai kayansa sun zo nan tashar jirgin, ta nan tashar ɗandauri, anan zai biya kuɗin fito, anan zai yi da abin.
Wani jirgin fada shugaban ƙasa samfurin cofa ne ya sauka da shugaba Buhari da mukarabansa a filin tashar da ke gefen yamma da birnin Kano da misalin karfe 10:11 na safe Litinin ɗin nan. Sai dai shugaban bai gabatar da jawabi ba gabani ko kuma bayan buɗe tashar. Amma injiniya Ma'azu Jaji Sambo da ke zama ministan sufurin Najeriya na cewa
an gina tashan ne saboda ci gaban ƙasa. Yadda ka ga tashan jirgin ruwa a Lagos, tamkar kamar an kawo tashan jirgin ruwa a Lagos a Kano, ci gaban ai ba ma za ka iya misaltawa ba. Saboda kaga yanzu waɗanda suke so su fidda kayan su zuwa ƙasashen kasuwanni na waje, ko kuma za su kawo su daga waje zuwa nan, ba sai ma sun je Lagos ba, daga nan Kano suna zaune nan za su kaddamar da duk abin da suke so.
Alhaji Usman Ɗakin Gari shine babban kontrolan hukumar kwastam mai kula da shiyar Kaduna, kuma ya fayyace yadda ma'aikatansa za su gudanar da ayyukansu a wannan tasha.
Wannan abu ne da za mu marhabin da shi a matsayinmu na masu kullun ganin cewa kasuwanci ya bunƙasa, a samu arziki, kuma abin da bai kamata a shigo da shi ba a hana shigo.
Matsala da ake fuskanta na kukan cewa jami'anku sukan bi kayayyaki akan hanya tsakanin Kano, Jigawa ko zuwa Katsina da sauransu, wannan za a kauce ne yanzu?
Na wannan daban ne, hanyar su daban take. Container za ta zo daga Lagos a duba ta nan, bai da alaka da wannan bin kaya tsakanin jiha zuwa jiha. Dama jami'an mu ba ruwanka da su, ko ina ka ɗauka, inda ba masu laifi ba.
Bayan tashar fitan kayayyakin ta nesa da teku ta Dala Island Dry Port, shugaba Buhari ya buɗe tashar samar da lantarki mai ƙarfin megawatt guda 10 da za ta rinka amfani da albarkatun ruwa. Sai babbar gadar sama akan titin zuwa Maiduguri da cibiyar koyar da matasa sana'o'i da kuma babbar cibiyar adana muhimman bayanai ta hanyar fasahar zamani, dukkaninsu da gwamnatin jihar Kano ta samar. Aka zalika yayin ziyarar tasa, shugaba Buhari ya kai ziyarar ban girma ga fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla, an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwali. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
To Binta, wasu harharen da Rasha ta kai a birnin Kherson na kudancin Ukraine sun kashe mutane uku jiya Lahadi, baya ga wasu shida da suka raunata. Wannan hari ya zaburar da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, wanda ya sake bayyana buƙatar ƙasashe ƙawayen Ukraine da su hanzarta turo da kayan yakin da suka yi alkawari. Zelensky ya kuma ce gidajen iyalai da wani asibiti da wata makaranta da wata tashar bus da wani post office da kuma wani banki su ma duk an lalata su a wannan barin wutar da aka yi kan kasan. Rasha da Ukraine sun yi ta bayanai masu cin karo da juna jiya Lahadi kan kowaye ke iko da wannan yanki na Vladimir da ke sashen gabashin Donetsk. Iran ta yi sammacin karamin jakadan kasar Ukraine da ke birnin Tehran a yau din nan Litini game da kalaman kasar shi kan wani harin da aka kai da jirgi marar matuki a lardin Istafan da ke yankin tsakiyar kasar ta Iran, a cewar kafar labaran Tasmin mai alaka da gwamnati. a Ukraine wadda ke zargin Iran da samar ma Rasha ɗaruruwan jirage marasa matuƙa waɗanda ke kai hare-hare kan wuraren farar hula a biranen ƙasar Ukraine da ke nesa ma da fagagen daga. Wani babban hadimin shugaba Volodymyr Zelensky ya alakanta wannan harin da yakin da ake yi a Ukraine. Mikhailo Podolyak ya tura wani sako ta Twitter jiya Lahadi mai cewa tashin bom na daren jiya a Iran, ai dama mun ja kunnen ku.
Da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu muna Najeriya, yayin da ya rage wa'adin kwana biyu a dakatar da amfani da tsofaffin kudin naira. Gwamnati ta ce ta kara kwanaki 10 saboda dukkanin 'yan kasar su samu damar canja kudaden nasu. Daga Maiduguri ga Haruna Daudabi, wakilin muryar Amurka, da karin bayani.
Yayin da ya rage wa'adin kwanaki biyu a dinna karɓar tsoffin kuɗaɗe a tarayyar Najeriya, gwamnatin tarayyar ta ce ta kara kwanaki 10 ga 'yan ƙasar saboda dukkanin 'yan Najeriyar su samu canja kuɗaɗen nasu, saboda yayin damuwa da al'ummar Najeriya suka yi da hakan zai ba su damar sanya kuɗaɗen nasu. Bisa ƙarin wa'adin da aka yi a tarayyar Najeriya ne, yanzu dai an samu ƙarar kwanaki 10 kan wa'adin wanda ake da shi tun da al'ummar Najeriya suka so mutum nasar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, da cewa wa'adin da yake magana na watanni uku ba haka ba ne, don a gaskiya an so mu samu waɗannan kuɗaɗe na 15 ga watan Disamban da ta gabata tsakanin wata uku da shugaba Muhammadu Buhari ke kirarin cewa an ɗibar ma jama'a da musanya waɗannan kuɗaɗe. Suka ce an dai kai ma shugaba Muhammadu Buhari ne kuɗaɗen a ran 26 ga watan Oktoba da ta gabata, sannan aka so mu sa kuɗaɗen a bankuna a ran 15 ga watan da ta gabata. Da haka ya kamata shugaba Buhari ya yi la'akari da cewa lissafin da ke yi na watanni uku ba haka ba ne, don a cewar su ya kamata shugabar ya duba wannan bayani ta yanar gizo ko a yanar gizo haka batun yake. An dai so mu ba bankunan a ranar 15 ga watan Disamban ne, na ka duba yayi kasa da watanni uku. Kwamarata Innabuba, kwamishina ne na matasa da harkokin wasanni a jihar Borno, wannan shi ma ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan wa'adi, da cewa yayi wannan bayani ne a madadin kashin kansa. Ga abin da ke cewa,
da farko an yi lancin wannan kuɗi wajajen October 26 a fadar shugaban kasa, da sani mu muna ji shugaban kasa ce ya bada wata uku a janye wannan abu, amma kuɗi bai fita ba sai December 15. Kuɗi bai kai wata uku da shugaban da ya faɗa. Cashless policy a duk duniya ma ana yashi inda akwai services na internet. Zan yi mamaki Central Bank yana ce mai awara ka tura mata kuɗi, mai keke nafi ka tura mata kuɗi. Gashi mu a cikin Borno state gaba ɗaya ma at worst local government guda uku ne suke da banki, ina ne za a samu internet services? Ai policy idan an kawo ya kamata a ji shawaran mutane, a kawo kuɗaɗen mutane su samu kuɗaɗen su ba tare da mutane sun yi asara ba. Waharan petrol ma ya ishe mu balanta wannan na kuɗin ma.
To komai sauran jama'a ke cewa ne game da wannan wa'azi?
Sunana Mamed, mu da muka so ganin kuɗin ma gabaki ɗaya ma bai wuce wa wata ɗaya ba.
Kamar yin shugaba da ganin wannan kuɗin.
An so maganin sa ne an ce 15 December ne. To mu mun so magani ba wajen kusan almost ya kai wajen 20 wani abu ma tukun muka so maganin kuɗin. Da kuma mutanen birnin ma ba su samu babalanta na ƙauye.
Don shi shugaban ƙasa yana magana wata uku ya isa mutane su canza. To lokacin da aka nuna mishi kuɗin da a lokacin ne aka fitar da kuɗin, shikenan aka rarraba mu bankuna. Da yanzu kowa ya samu. To amma ba a fitar ba sai ranar 15 ga watan Disamba. Zuwa 15 ga watan Disamba zuwa yanzu ai bai wuce wata ɗaya ba.
Sunana Mafagana. A fadan su cewa wata uku, gaskiya bai ke wata uku. Kuma 15 ne, ina ji 15 Disamba ya fara shiga bank. To da ya fara shiga bank ba su fitar ba sai a January nan ne mutane da yawa suka fara samu.
Wasu 'yan Najeriya ke bayyana ra'ayinsu game da wannan wa'adi da shugaba Buhari ke cewa an da ya ba 'yan Najeriya, an da ya ba 'yan Najeriya saboda samun canja waɗannan tsofaffin kuɗaɗensu. Haruna Daudabi, muryar Amurka, daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Haruna Daudabi da wannan rahoton. To bari mu garzaya jamhuriyar Niger, inda yau masu ruwa da tsaki a sha'anin tsara ayyukan hajji da umara suka fara gudanar da babban taro domin nazarin hanyoyin warware wasu matsaloli da ake fuskanta shekara da shekaru. Gwamnatin Niger ta ce ta shirya wannan taro ne da nufin saka tsari ta yadda a nan gaba maniyyata za su sauki farali cikin kyakkyawan yanayi. Ga wakilin muryar Amurka Salamu Minna Barma da ke birnin Yamai da rahoton.
Damfarar maniyata da yawaitar kafuwar kamfanonin ejoji na daga cikin matsalolin da ke haifar da dambarwa a Nijar a kowace shekara idan lokacin tafiya kasar Saudiya ya zagayo. Dalili kenan gwamnatin kasar ta shirya wannan taro da ke hada jami'an gwamnati da na hukumar alhazai da shugabannin kamfanonin ejoji da wakilan kamfanonin jiragen sama don zakulo hanyoyin mafita. Kakakin kungiyar ejoji ta ANAP Alhaji Hassan Mani na cewa
idan suna so aikin haji a tsabtace shi ayi adalci wanda ya samu hajjaci cikin wacin hali ya kamata ana dawowa a hukumta shi wanda kuma kyauta ta mahajjata lalle Allah zai biyan shi shi ma a bashi lambar yabo to sai aka waye gari mun kira ba aikata ba matsalar ma rike da ku a ce mahajjaci sai ya taso da kilo 1000 dan ya zo nan wurin ya mai sannan a tare shi akwai cikin jahohi jewa inda jirage suna aiki sabka su dauki mahajjata sai su
rashin mutunta jadawalin dakon alhazai kamar yadda aka tsara tun tashin farko wata matsala ce da ke rikita dukkan abubuwan da aka tsara na sha'anin haji daga wannan kasa. To amma wakilin kamfanin jiragen Max Air Bukari Sanisili na alakanta faruwar abin da yanayin da ake ciki a Niger.
In ba jirgin Max Air ba, babu jirgin da yake tsaya awa 10 ko awa 24 yana jira alhazai duka duniya na jama'a na babban mahaukaci. Sai mu wanda za su zawa su dauki jirgin nan. Waɗansu tahiyar su ce ta ware. Abinda ya kamata jirgi ya zo ya tashi cikin awa guda mun taba kwana guda jirgi na aje fasan shi ba su shirya ba su ka zo.
Sabon tsarin rajistar maniyata ta yanar gizo system gaho da hukumomin Saudiya suka shimfiɗa a baya-bayan nan wata matsala ce da ejoji ke cewa ta zo ta karu akan waɗanda suka dabaibaye lamura. Dalili kenan muka nemi jin martanin hukumar alhazai ta ƙasa wato koho. Alhaji Kai Gama Ibrahim shine shugaban wannan hukuma.
Duniya sake yanda ake haji yau da shekara 10 baya ba ka ake shi ba ko sun so ayi yanda suke so ayi zama to mu muna bayar ga sauran kasashe na da abin da ake kota ne ake ba kowa da kowa gwamnatin Arabiya ta ba mu kamar misali 7,000 diba muke wani a bashi 50 wani a bashi 100 wani a bashi 150 akwai so ne yana shiga ciki siyasa na shiga ciki amma yanzu inscription an line ta hanyar internet lokacin kake inscription kin banni gani ban iya hana babu inda son rai zai shiga na wurin abin da ka samu shi zaka yi hanci amma abu guda kuma suke da shi in kana so ka samu mutane hanyar internet a hanyar online sai ka nemi kayan aiki wanda kamata ka yi amfani da su su taimaka maka ka samu mutane.
A jawabin bude taro Prime Minister Umudu Muhammadu ya gargadi bangarori su mai da dukkan wasu bambance-bambance share daya dangane an bullo da shawarwarin da za su taimaka a kawo karshen irin matsalolin da ke jefa maniyatan Niger cikin halin tashin hankali a kowace shekara idan lokacin haji ya zagayo.
Ce forum ne da fa être une force d'appoint pour défendre par tous les moyens des intérêts corporatistes ou professionnels. Il ne doit pas être un lieu de règlement de compte.
A gobe talata 31 ga watan Janairu ne ake kammala wannan zama. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton masu sauraro yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne da minti 18 a to karfe kudi kenan na yamma da minti 18 a Nigeria Niger kamar da Chadi karfe 3 da minti 18 a agogon Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumin su. Yanzu kuma sai shirinmu na ilimi garkuwar dan Adam.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa daji.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne da Dr. Bashir Yankuzo, malamin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina ta jihar Neja, game da kalubalen da ake fuskanta wajen koyar da kwasa-kwasai a jami'o'i da manyan makarantun Najeriya da harshen uwa. musamman ma dai ganin a kwanan nan ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da fara koyar da harshen uwa a makarantu na firamare da kuma na gaba da sakandare. Naku baban ya jifirin ke fatan za a yi sauraro lafiya.
To masha Allah alhamdulillah, wato abu na farko zan tuna baya shekaru da ɗan dama haka na karantar a wata makaranta a Kano da Wakin Tofa, to a wuraren 1989 zuwa 90 haka. To a wannan lokacin akwai abun da na dan lura da shi dangane da karantar da ɗalibai a wannan aji na kadai ke na karanta da lissafi, sai na yi kokarin dan surka da Hausa wurin karantar, ban ta umanta lokacin na karantar da abin da ake ce masa longitude da latitude a wani bangare na lissafi haka. So sai na yi amfani da harshen Hausa na kan wasu bayanannuka, sai na ga Hausa ce sai na ga suna fahimta fiye da in an yi da harshen. To tun daga nan sai hankali ya tarko ma to harshen nan namu me zai hana ba za a iya amfani da shi ma ai ta karantarwa ba, maimakon a ce sai an dauko wani bakon harshe na Turanci da sauransu, kuma kallon cewa shi kanshi Turancin ma yayi amfani da wasu kalmomi ne ma daga Girkanci ko daga wasu yarurruka din, kuma harshen ki na harshen aro, kuma harshen kimiya ma wani harshe ne daban na musamman, ba wai harshe bane na wasu jinsi guda. To a takaice dai nazo in karasa wato ainihin karatu a wannan jami'a na first degree na dan can na yi higher diploma ne a ABU Zaria. To da zo nan na yi degree na farko, to da na zo degree na biyu wato masters, a lokacin sai hankali na ya koma kan bincike ta amfani da harshen Hausa wurin karantar da lissafi. Shi wanda ya kula da ni, kwararren malamin da ya kula da ni wato Professor Oshishi, a wannan lokacin da nake degree na biyu na zabo wannan mawdu'i da nake son yi, to shi ma ya zama bangare ne da ya rubuce abin ya bashi sha'awa kwarai da gaske, ya ce in ci gaba. To na fara wannan, akwai abokin karatu na da shi kuma ba nufi ne, sai muka yi shawara shi da nufanci ni zan yi da Hausa mu samu dai ai da yarurruka daban-daban. To ina dawowa kan PhD, dama shi supervisor ina mun magana cewa in dai zan zo a PhD la Allah ina iya yin wannan tunda shi nake so. To dan dawowa a PhD sai ko na kawo cewa bincike na zai karkata akan karantar da safi da harshen Hausa, amma ba da harshen Hausa kadai ba, ai amfani ma da na'ura, wato kuma na'urar ta computer, akwai abin da ake ce masa web, wato zaka iya shiga yanar gizo ya zama cewa ka yada abin da zaka yada wanda yake wani bangaren na duniya ma zai iya amfana. To sai na dauki wannan mawdu'i, wato karantar da harshen Hausa, ya karantar da lissafi da harshen Hausa ta hanyar amfani da yanar gizo. To sai ne wannan bincike, kuma alhamdulillah bisa binciken dan da na auna sakamakon da na samu shine lallai inda za a karantar da mutane da harshensu, to ba karamin wato ainihin ci gaba za a samu cikin al'umma, domin akwai bincike a wurare daban-daban, ba wai nan kadai ba nan kasar kadai, in kaje su South Africa ne, kaje India, kaje wurare daban-daban, akwai bincike da dama da kwararru sukai da suka nuna cewa mutane in ka karantar da su da harshen da suka taso da shi, to sun fi fahimtar abubuwa fiye da su karanta da harshe na biyu. Shi yasa idan mutum ya auna kasashen duniya, duk kasar da ta ci gaba, to mafi yawa za ka ga tana amfani da harshen da suka saba da shi ne a kasarsu, ba harshen aro ba. Kuma kasashen duk da suke baya-baya din nan za ka ga harshen aro suke amfani da shi. To wannan shi ya zaburar da ni sai zama karatu na PhD sai ne akan wannan gefe, wannan bangare alhamdulillah, kuma har nazo na samu wato ainihin kammala wannan karatu. Akwai professor da ya zo daga waje wanda ya zo ya auna ni a nan gida, wato Professor Sagir, da sauransu ya amfana da ni kwarai da gaske akan wannan mawdu'i.
To wani irin kalubale kake ganin masu amfani da harshe na uwa za a ce ko na gida za su fuskanta a harkar ilimi?
Na'am, wato babban abin shine na farko a samu kayan karantarwa ma da harshe din. Misali kaga fassarorin abubuwan da ake amfani da su a kimiyyanci a dawo da su da harshen Hausa. Akwai wanda ya nuna cewa to ai an ma ƙara wani aiki, dan wani ya ce to in kace zaka fassara misali farakokin ki ka sake fassaro su, kaga an ƙara wani aiki. A kyale mutane masu tafi da sun ce a'a ai in ka fassara abu zuwa ga harshen mutane nan da nan sai su riki. To a yanzu haka a tsarin wato karantarwa na ƙasa na ilimi, wato National Policy on Education da ƙasar nan, ya bada damar karantar da ɗaliban firamare da ƙasa da harshen gidansu, ya bada dama karantar da su da harshen Hausa a hada musu da sauransu. Amma babban matsalar shine akwai littafan da aka rubuta da wannan harshen, akwai littafan lissafi da aka yi da harshen Hausa, akwai littafan wani kimiya da aka yi da harshen, ba su da yawa. To wannan shine da za a samu wato na farko shine a zuba dukiya ga waɗanda suka damu da bincike, a zuba dukiya wurin binciken ya za a samar da waɗannan littafan, a samu waɗanda suke da sha'awan wannan fanni, waɗanda kuma suke da ƙwarewa wannan fanni, su taru su samar da littafai masu ɗimbin yawa waɗanda za su fassara waɗannan kalmomi, kalmomin kimiyya ne, kalmomin fasaha ne, kalmomin kaza a harsunan, sannan sai a fara amfani. Amma ko yanzu kace zaka karantar, to zaka tarar cewa babu waɗannan littafan.
Masu sauraro, a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya saboda ƙurewar lokaci, sai mako na gaba za mu ɗora a wannan tattaunawa da muka yi da Dr. Bashir Yankuzo a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin Jolly Ladies Gresham. Naku Baban Yaji Firin ke cewa a huta lafiya sai wani mako.
Kan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushininku, jama'a kiranmu nake bisa dajewa.
To a gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau cewa Allah ya sa ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari yake a birnin Kano ya yi lafiya ya kammala lafiya. Sako daga Alhaji Mele Yusuf Ali. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Malam Hussein Dango ta Karasuwa daga jihar Yobe. Ya fara da sallama ya ce, don Allah ku bani dama da na yi yabo tare da jinjina ga babban bankin Najeriya, wato CBN, akan matakin ƙara wa'adin daina karɓar tsaffin kuɗaɗen har na tsawon kwanaki 10. Wannan ko shakka babu zai taimaka wa al'umman Najeriya da ke ƙauyuka da karkara su samu damar shigar da tsaffin kuɗaɗen da ke hannunsu. Da fatan Allah ya ƙara shugaba Buhari lafiya da nisan kwana. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Yawali Sani Takai da Babangida Buba Fajewa Takai daga jihar Kano, Najeriya. Suka ce za mu yi amfani da wannan dama wajen kira ga mahukuntan ƙaramar hukumar Takai kan batun matsalar hanyarmu da ta tashi daga garin Shawu zuwa Karfi, wanda muna shan wahala wajen fitar da amfanin gona da kuma kai marasa lafiya asibiti, kuma hanya ce da bata wuce kilomita 6 ba. Muna fatan za a kawo mana ɗauki. Sakonmu na gaba da sallama ya fara ya ce, shakka babu mu dai al'umman Najeriya ba mu ji daɗi ba akan ƙara wa'adin karɓar tsohon kuɗin, domin wanda zai yi asara ya riga ya yi. Amma yanzu an turo ta matsalar gaba, gwara ma a yi ta ƙari, kowa ya huta. Sako daga ɗan mutan Maida, Aminu Kano Maida Garko.
An gaishe ka Sarfi Lahashin Gumel, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaicen, wani tashin ban mai matukar karfi ya tarwatsa wani masallaci mai cinkushe da mutane a arewa maso yammacin Pakistan a yau dinan Litini, ya halaka masu ibada akalla 25 ya kuma raunata wasu sama da 120. Wannan hari wanda aka kai da yamma a yankin tsakiyar Peshawar headquarter lardin Khyber Pakhtunkhwa an ce aikin wani dan kunar bakin wake ne. Mutane wajen 10 sun mutu a wani jerin har-harin jirage marasa matuƙa da aka auna kan wasu ƙungiyoyi masu ra'ayin Iran a gabashin Siriya, ciki har da 3 da suka mutu a yau ɗan Litini, a cewar wata ƙungiya mai bibiyar yaƙi. Wani kwamanda mai ra'ayin Iran na daga cikin mutane 3 da suka mutu a har-harin jirage marasa matuƙa a yau ɗan Litini, a cewar ƙungiyar ta bibiyar yaƙi a Siriya don kare 'yancin ɗan Adam. Wasu hare-haren da Rasha ta kai a birnin Kherson na kudancin Ukraine sun kashe mutane 3 jiya Lahadi, ɗaya wato baya ga wasu 6 da suka ji raunuka. Wannan hari ya zaburar da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, wanda ya sake bayyana matuƙar wato buƙatar ƙasashe ƙawayen Ukraine da su hanzarta tura kayan yaƙi ma Ukraine. Iran ta yi sammacin ƙaramin jakadan ƙasar Ukraine da ke birnin Tehran a yau ɗan Litini game da kalaman da ƙasar shi ta yi kan wani harin da aka kai a jirgi, wato da jirgi marar matuƙi a lardin Isfahan da ke yankin tsakiyar ƙasar ta Iran, a cewar kafar labarai ta Tasmin mai alaƙa da gwamnati. Ukraine, wadda ke zargin Iran da samar ma Rasha ɗaruruwan jirage marasa matuƙa waɗanda ke kai hare-hare kan wuraren farar hula, ta ce lallai wannan biri ya yi kama da mutum game da wannan ikirarin.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi zamu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake an gabatar da shirin sai Dadi Balawe wanda ya bada umarni da injiniyan mu ne yau ni ce taku Victor Sulemani yana nake muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ku huta lafiya ma salam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.